Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Tsohon mai tsara dabaru a fadar White House Steve Bannon ya sha alwashin cewa zai daura da marar yiwa shugaba Donald Trump yaki yayin da yake shirin komawa aiki a kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta Breitbart News, wacce ke wallafa tsauraran ra'ayin mazan jiya wacce a da shine shugabanta kafin ya karɓi aiki a gangamin yakin neman zaben Trump da kuma gwamnatinsa daga baya. A jiya Juma'a, Bannon ya bayyana hakan a wata hira da kafar yaɗa labarai ta Bloomberg sau'i kaɗan bayan da labarin ficewar shi daga gwamnatin shugaba Trump ya bayyana. Shi dai Bannon ya kasance mutum ne mai cike da takaddama a lokacin masu baiwa shugaban Amurkan shawara. Idan har akwai wani batu da ba a gane ba, bari na fayyace muku, zan bar fadar White House, zan kuma koma na taya Trump yaki da abokanan hamayyarsa da ke majalisar dokokin Amurka da kafofin yaɗa labarai da kuma ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu, in ji Bannon a lokacin da ake hira da shi. Ita dai kafar yaɗa labaran ta Breitbart tuni ta tabbatar da cewa Bannon na shirin komawa aiki tare da ita, inda zai ci gaba da riƙe muƙamin shugabanta. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Spain sun ce an kashe mutumin da ake zargi da kisa harin da aka kai ƙasar mai suna Musa Okabir bayan wata musayar wuta da suka yi da 'yan sandan ƙasar. Rahotanni sun ce Okabir na ɗaya daga cikin mutane biyar da aka kashe waɗanda duk ake zargi da kai harin garin Cambrils da ke bakin gaɓar teku. Sau'i bayan da wata mota ta dana wato ta danna kan mutane a birnin Barcelona ranar Alhamis, inda ta kashe mutane 14 kana ta jikkata wasu da dama. Wani jami'in tsaro a ƙasar ta Spain ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa Okabir, wanda shi ake zargi da tuka motar, na ɗaya daga cikin mutane biyar da aka harbe har lahira a garin na Cambrils. Bayan da ya bi ta kan mutanen ne da ke tafiya a gefen Las Lambras, titin da ya fi taron jama'a duk faɗin Barcelona, Okabir ya fice daga motar ya tsere daga yankin. Daga baya ne kuma waɗanda ake zargi suka ɗauki wata mota suka bi ta kan jama'a a Cambrils, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane 6. A nan ne kuma yayin da suke ƙoƙarin tserewa, 'yan sanda suka buɗe musu wuta yayin da suke sanye da wasu riguna da ke makare da bom waɗanda daga baya aka gano na bogi ne. 'Yan sanda a Finland sun ce an kashe akalla mutum 2 kana wasu 6 sun jikkata a wani harin wuka da aka kai a jiya Juma'a a kudu maso yammacin garin Turku da ke gabar teku. 'Yan sandan sun ce sun harbi wani mutum da ake zargi a kafa kana suka tsare shi, yanda suke neman sauran waɗanda ake tunanin sun haɗa kai da shi. Amma ya zuwa yanzu ba a san sunan mutumin da ake zargin ba, sai dai 'yan sandan sun ce ga dukkan alamu bako ne daga wata ƙasa. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka a ƙasar ta Finland, Markus Lane, ya ce babu tabbacin cewa harin da mutumin ya kai na da nasaba da ta'addanci. A watan Yunin wannan shekarar ne jami'an tsaro suka fitar da sanarwar neman mutane su sa ido dangane da ayyukan masu yunkurin kai hare-haren ta'addanci. Wannan hari na wuka da aka kai a ƙasar ta Finland, wacce ta yi suna wajen samun zaman lafiya, na zuwa ne yayin da ake fama da hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai, ciki har da wanda aka kai ƙasar Spain da ya halaka mutane 14. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Saliyo ta fara jana'izar mutane sama 350 da suka mutu a wannan mako bayan da bala'in zaftarewar ƙasa ya afkawa Freetown, babban birnin ƙasar. Ya zuwa yanzu ba a san inda wasu mutane 600 suke ba, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ƙoƙarin zaƙulo garokin waɗanda bala'in ya ritsa da su daga cikin taɓan ƙasa da baraguzan gidaje da suka rushe. A ranar Alhamis da ta gabata ne, shugaba Enes Bai Koromo ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga ɗaukacin mutanen ƙasar, inda ya ba su tabbacin cewa gwamnatinsa za ta tallafa wa iyalan mamatan da kuma waɗanda suka jikkata. Sai dai gwamnatin ƙasar ta Saliyo ta sake yin gargaɗin kan yiwuwar samun wani bala'in zaftarewar ƙasa a wani yankin tsauni da ya tsage, inda kuma aka umarci mazauna yankin da su fice daga wannan wuri. Kasar ta Saliyo dai ta nemi tallafin kasashen duniya yayin da hukumomin lafiya ke kokarin kaucewa barkewar wata cuta. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wata sanarwa inda ta zargi hukumomin kasar da yin sakaci da kuma rashin daukan darasi daga irin wannan bala'i da ya taba aukuwa a baya. Majalisar dokoki da ke mara gwamnatin Venezuela baya ta baiwa kanta karfin ikon yin doka. Al'amarin da ya kwace karfin ikon ainihin majalisar dokokin kasar da ke hamayya da gwamnati. A jiya Juma'a, sabo majalisar ta amince a mataki na bai daya kan fara aikin samar da dokoki da suka ce za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da samar da tsaro da yanci da kuma kula da harkokin kasuwanci da kuma haƙoƙin bil'adama a kasar ta Venezuela.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na abar Yahuce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda Hausawa kan ce shike kawo rabon wani
Ajura wa lola eka eni
lai 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 mutum ba daidai ba
wani ya fi wani kasan na so wakannan alhaji rabba wallahi ni ban taba gane hausa yake yi ba sai ni da rasu wallahi yarabancin shi yake yi
marigayi alhaji haruna isola kasan babban abokin marigayi mamman shata ne
haka
saboda shata na bayyana shi a cewa shi dai kawai bi ma babu wanda ya fi shi ya waka ta kalangu wato shi Haruna Ishola marigayi
akwai waka
Allah ji kansu ka san kana magana ne cewa yake yi yake ce ya cewa yake Hausawa suna karin magana suna fadi wannan waka orise insise din nan kamar wai haziki kamar shi yake tashi yana aiki amma malalaci kullun yana zaune ne
yana sararawa
yawa
mutun jaki da kaka
to shine yake bayanin abin nan a ciki shine yake jinyo karin magana na Hausa yana ce wani yafi wani yawa inji wani karin magana na Hausawa mutum ba daidai bane yawa
wani
kowa da wani
ta lallai kai hikima ke
zaka yace lai lai
kasan mu ga suna da wata hikimar aro kalamai daga yare daban-daban suna so suna da wannan dama
haka ne to na san masu sauraron mu sun jota ba gurin murya cikin wannan zauri ba ta taba shigowa cikin wannan zauri ba sai yau
ba batan kai tai ba
a bari ya huce na da babban bakuwa
yi ne ake ba ki bari ya huce ba
gaskiya murya Safinatu Sodangi ake ji a cikin wannan zauri na a bari ya huce to kamar yadda muka saba bari mu fara da mika dan bangai suwan mu ga masu sauraro kuma za mu fara ne da yan ɗaya daga cikin majalisar mu ta a bari ya huce kuma za mu fara da gaida Aliyu Hassan Esno Magusau da Anas Hoja birnin Kebbi sai Sani Muhammad Chindo Abocin Akubu tare da barista Isiyaku Barau Amina sai dan buranna Maradum wato Alhaji Hassan Muhammad sai kuma barista Dalami Wushishi da Hajiya Fatima Halilu Daura sai Hajiya Binta Kaura da Hajiya Gambo Maman Gusau sai kuma gaisuwar shugaban majalisa a bari ya huce na Facebook Ismail Bima mai Gombawa da shugaban Gauraye Matiru Garba
har yanzu
ai har gobe tare da babban aminin sa dai shugaban Gorayen wato Aliyu Umar na kwalli
dan Allah da annabi ku yi miƙa ku samu ku shiga daga ciki
wannan abin da mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga kaho ba sai Sa'ad Din Kagarko tare da Yusuf Dingadi sai Chairman Zaidu Bala da fatan kuna nan lafiya ga dimin gaisuwa zuwa ga Abubakar Haruna Galadanci tare da Ado Mai Kemis a birnin Kudu sai Aliyu Ubayu dan madama alkaleri tare da Babe Janka Bawa sai Bala Abdullahi na hukumar custom ta Najeriya a Abuja tare da Ibrahim Babura shi ma na hukumar custom a can Abuja din sai kuma gaisuwar DC Muhammad dan Sakwa shi ma na hukumar custom akwai yan custom dewa a cikin zauren namu sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku tare da Ilyasu Ungwarimi shugaban matasa na Ungwarimi a Joselo dan Gambo Gagarawa tare da DC Malami Muhammad Gidado na hukumar custom a kanan Dabo sai Mansur Muhammad Gagarawa da Alhaji Saddiq Wushisi sai Sadisu Rabin Demi Ungwar Malam Goja Abocin Yakubu tare da Sheikh Ibrahim Muhammad Dugri sai Suleiman Dambam da Tijani Muhammad wato TJ da Uba Function Driver Dangote sai Umar Saidu Coach Ungwar Jaki Abocin Yakubu da Malam Yusuf Dabo na Abubakar Tatara Ali Polytechnic a Bauchi sai Zarhadin Ahmad Aliyu a birnin Kudu da fatan kuna nan lafiya muna mika dan bangaisuwa ga Mejo Sani Uba Tsafe wato manaja mai kula da gidan rediyon rundunar sojin Najeriya da ke Abuja Armed Forces Radio tare da iyalansa da fatan suna lafiya kuma muna mika gaisuwar ta'aziyya ga dukkan al'ummar Tsafe saboda rashi da aka yi kwanakin baya na yan dotan Tsafe Allah ubangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta
amin amin to Malam Ibrahim zan fara da shafin mu ne na ko kuma ce dandalin nan na majalisa bari ya huce amma a shafin shafin Facebook. Inda zan fara da sakon gaisuwar Nasiru Muhammad Garba da kuma Lukman Aliyu Gusau, sai Muktar Ibrahim da Aliyu Muhammad tare da Hassan Usman, sai kuma Musa Muhammad Inuwa tare da Abdul Turuma da kuma Aliyu Hassan. Gaisuwar fata na hira bare huce zuwa ga magaji Muhammad Bello da Kabir Abdullahi da kuma wani Kabir Bello shima, sai Abbas Yusuf da kuma Muhammad Hudu Alladi. Sai sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga Lamdiyan, Allah ya sa na faɗa daidai, sai Musbahu Isa Arfmani da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Murtala Muhammad Gobir da kuma Musa Muhammad, sai Abdullahi Muhammad da Lawal Captain Atopawa, Allah ya sa daidai na faɗa shi ma. Sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Adamu Ingulde, wanda mai lakanin journalist, sai Ismail Bima da kuma Usman Eruluwanu, sai Al-Amin Al-Amin da kuma Murtada Isa Harun Abdullahi. Sai gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Fatima Rabi'u Usman da kuma Hassan Adamu Askira, sai Sukairaj Sani, sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Jibrin Ibrahim, a ƙarshe da Tukur Abubakar Shehu da Ilyasu Ibrahim da Nasiru Balaraba Hamza, sai Umar Abba Shilela, sai kuma Bonham shi ma Allah ya sa na
faɗa
to, sai kuma gaisuwar fatan alherin na abar ya huce da Zarfe da Nasiru Ala Ala Hamza da Usman Salihu Abdullahi, sai Ismaila da kuma Ibrahim Ismail, sai Ismail Babson Jega. Allah ya sa sun ji, da fatan kuma suna lafiya,
da fatan suna nan lafiya kalau, haka ne.
Jaka di to e mado ajura wa lola e ka emi, ajura wa lola e ka emi, ajura wa lola e ka emi, ete ti e gbo angulu de ti so ta u sa wi mo gbo
kin afala marigayi Haruna Ishola Bello da Amin Sumami, wato ka san
wani abin da yasa a yanzu zaka iya samun wakoki na Yarbawa da ka same su da wato masu kyau
wanda
clear zaka ji
dan naji wannan tarwallahi kaman je aka dauka
yawa saboda dalili shine a su tun lokacin da suka fara waka dama suna dauka kan faifai
saboda
garmaho saboda haka ana adana shi amma ka san yawanci mu matsalar da muka samu a arewayanci mawaka da fita akan fita ne aje ayi waka wasa wani wuri
sai wani ba san wakokin ba
wasu ba san wakokin ba wani kuma kawai zai sa tape recording sa ne kawai na kasa ya dauka
manual
yawa son an dauka zaka ga cewa akwai sha 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 din nan amma koda wakokin na Hausa ne wadanda aka samu aka dauke su aka
bai tar
in aka saki fito da su yanda zaka ji su face din su suke haka
to Allah ya sa mu dace da
fatan
za a dinga dauka da kyau tunda yanzu akwai kiyi
safina ta za mu bari yanzu mu sa mu zira mata ido ta ba mu wani labari
na maraba da a bari ya huce
na maraba ya kamata mu miki marhaban da labari
yawa barka da shigowa
to Allah ya sa labarin ya ya ba ku dariya
tunda daga kina dariya da alama za mu yi kina
to ni da ina ga labarin da ya so kaina yanzu labarin wacce ce wai ta yi ma malami tambaya wai malam ya halatta mata ta yi ma mijinta waka
to
sai ya ce to in Maryam na da dadi ya halatta in Maryam na da dadi amma kuma ta tuna babu kyau in halar da musulmi
to babu kyau halar da musulmi
ta tuna in Maryam na da dadi ya halatta amma ta tuna babu kyau halar da musulmi wato in Maryam ba dadi
kenan kada
ta yi
to kawai ya ce bata kanta yi ne kawai ne ina ga tunda kila daga yanda take tambaya ai zai gane in Maryam da dadi ba dadi
amma ai in matarsa da ai za ta makale masa Maryam ko Maryam ba dadi wata kila ba amma an kada da cewa
ta kura ta kanne
nan ba dadi ba
ni ne ai tunda wai mai daki yake sai inda yake yoyo
kware da gaskiya kuwa
to amma Safina kina da labarin da kika magana malami yace an fi Larabawan kwarewa kina da labari wai
malami ne ko mai kosai
a shi ne a tace malami ne he tana wurin da ita ma wannan saboda abun ya shafi malintani
haka
ita tuya kosanta take ciwi kai ka zo siyan kosai dan samari ka tsaya kana jiran a tsame kosai sai can lokacin kiran sallah ya kawai ladan ya dauka Allah kasan in ana yi na zaka to sun yi amalan ya jaye sauke sayan kosai ya ce aje kiran sallah
musamman idan ana kwaikwayon irin kiran sallah na
masallacin makka yawa
na madina
kan su zai zuwa ni ne yawa ai ce kai ka ji kiran sallah malam ha ai kamar Larabawa ya mai kosai to ta kula shi ba eh da ta kamo kosan ta tabbatar ba zai kone ba ke sai shashashe ta zuwa gefe ka an fi Larabawa kwarewa ita wato ganin da rigari ne irin kakala ke ita ba wani magana ba ne kawai har ana neman ya fi Larabawa kwarewa sai da
labarin kuma wani bafulata ne da ya je maka ya ci wuya ya ci wuya sai ya zauna yana ta faɗa ya ce wato dan shi dama ya biya mishi sai ce wato dan ya sa a kashe bai kasuwa a Najeriya shi yasa yanzu ya kawo shi nan
ya kaje shawuya ya kaje shawuya ya ware
wato yana ganin kamar
wato ya kaje shi indirect
ya kaje shi ba a kashe shi
wuya za ta kashe shi kenan a nan
ma ya sa a kashe bai kasuwa
malam Alhaji dan fulani an ji dawa bi kenan an ji safa da Marwa
kwanjeji manje
na mun mutsike shi Allah zai ji to kai wanda abunka ai kaje dama ba ka san an ce aiki aka ce ai dama ba
ba ta zuwa ba an kaje haka inda shi sa da ya ji wuya yake ya
ce haka aje ya ta ta gayu
kaza wanda sai tuna mun ne kuma da akwai bidiyo da wani ya dauka amma dai ana gaskiya ana ba dai dan yi amfani da karma wulakantawa ba amma dai ana cin zarafin Fulani
eh ana dana mana
dana
ka san escalator irin kamar matakala mai tafiya da kanta haka ka
tsaya
kai ta hau da kai din nan wallahi suka samu wani bafulatani
matakala mun kan ci
wasu kanawa ne ko katsinawa ne
ina ga katsinawa ne an ya so dai
wannan ne ai na ga narbawa ma
wallahi suka rika sa shi kawai sai ya hau ya sauka abin yana sauka kasa ne wai ya hau ya hauro da gudu suna ta daukan sa
oh ya dawo baya
ya dawo baya
ai ko za a shawo ya
sai kuma abin nan a kofa din nan wanda yake da sensor irin motion sensor
da katahu
kan yi ji motsi da waya kan bude ne saboda mutane su shige
to shi kuma kasan da yake bai sani ba kawai ya ga in yazo jikin kofa ne kawai sai ta bude masa kawai suka sa shi sai tafi sai tsaya yana wani abu da sai zuwan lokaci har yana wata yanga haka ko za ta bude
ko zai mamaye ta
sai ta bude sai she ko da gudu sai ta bude
kasan amma gaskiya da gaskiya ne fa shi kasan mu ba kwana kuturu ya zo zai wuce yana zaune ana bara dan sa ya taho mutum ya taho da dan shi mutumin nan kawai ya kalle kuturin nan wai irin kara din nan ta mutane mai salamu alaikum sannu malam barka da warhaka ya barka dai sai kuturu ya ce yawa ya kawai sai dan mutumin da yake rike ani sai shi ko ya ga kuturu aka ce sannu malam ya ce sannu kuturu a roki dan gaskiya ubanyinmu na mun shi ne gaskiya to mu fulani gaskiya da gaskiya kawai
kinciya an yi ma bayarbe irin wannan
wanda aka yi bayarwa su uku ne suka zo sai suka ga wani ta zo da yar gayu tana ta tafi a hankali ta hau suka tsaya suna kallanta sai suka tura ɗayan ya hau a tsugunne su kuma ya tafi a basu suka tsaya can su biyun suka haɗe suka hau suka dinga iyu hayyar
wallahi ko wacce ne wacce na sani yanzu in tana jina ta sani wallahi ta ce ba wani shekara ta nawa ƙasar nan wallahi kullum ta hau tsoro take ji kullum gani ta rike ta radda ne a sama da ita
duk wanda kai wata je anya haji slippers ɗinta ya shige sai aka fito shi slippers sai arabi ya cinye ta ce wai yanzu da kafar ta tsakai
mu da kafar ta zai dace tunda ai wani ƙara ba ne wani kan wani
to Allah ya kiyaye ka
sani ba
yana da wuyan sha'ani wannan abu kan
gaskiya ne kan
ya hankali to zanne da shugo a sabi da
ma sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe da Allah ubangiji ya sake nuna mana a madadin
Usman Ahmed Kaba
tare da
Safinatu Sodanki
Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
kaka hawa escalator
You are the sad poison. You are buruku adanu me oja. You are buruku adanu ne oja. You are buruku adanu ne oja.
Wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.